Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yana da kyau Najeriya ta dau duk matakan da suka zama wajibi kamar sauran kasashen duniya wajen rigakafin cutar corona. Matakan koda sun hada da dakatar da zirga-zirgar da bata zama wajibi ba da kuma kula da yadda jama'a ke cudanya. Hakanan malami ya buƙaci musulmi su kyautata dabi'unsu da gujewa duk abin da zai kai su ga saban Allah. Shugaban Najibir ya buƙaci gudanar da addu'o'i na musamman na Al-Qanot don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan annobar. Malami ya ce idan aka samu annoba ba a yarda mutane su nufi inda annobar take ba, sannan waɗanda ta riska a gida su dakata a nan su nemi magani.
Sannan kuma babu laifi a kiyaye duk wani abin da zai haifar da yaduwarsa. Shi yasa manzon Allah ya hadisin cewa idan annoba ya sauka a ƙasa, in kai kana cikin wannan ƙasan to kar ka fita don kar ka ɗauka ka yaɗa. Idan ko wanda bai shigo ba shi ko kar ya taso ya shigo, kar ya zo ya samu ko kuma ya kawo wata fitina ta shigo. To idan manzon Allah ya mana wannan ya nuna kowace ƙasa ta dauki matakin kare ƙasanta da rufe bodoji na ƙasanta don kada irin wannan annoba ya shigo. Wajibi ne ƙasar mu Najeriya ta dauki wannan.
Sheikh Balalo yayi addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan cutar don jama'a su samu damar ci gaba da umra da kuma zuwa aikin hajjin bana da za a fara a ranar 28 ga watan Yuli.
In akwai masifa in ya sauko kuma zai haifar da cutar da kowa, wannan babu laifi a dauki wannan. Amma lalle maluma su yi nazari akan wannan, saboda wuraren ibada su ne wurin da zamu je mu roki Allah yayi mana wannan bala'o'in. Saboda haka kafin bala'in ya sauko a dauki matakan toshe duk wani kafafi. Shi yasa hanyoyin shigowan al'umma cikin ƙasa kamar yadda sauran ƙasashe suka dauki mataki mu ma mu kiyaye. Sannan yanzu kuma kafin abin ya sauko, Allah ya sauke mu yawaita yin addu'o'i a masallatai a tsaya a yi ta Al-Qanut. In ana yi, in Allah ya yarda, duk inda bala'in yake sai Allah madaukakin sarki ya yi maganin sa. Saboda lokacin da bala'i ke saukowa ana yin addu'a, da bala'in da addu'an za su haɗu. Saboda haka addu'an zai yi maganin bala'i. Ku yawaita yin sadaka, ku yawaita yin addu'o'i, irin wannan bala'o'i in sun sauko Allah madaukakin sarki na maganin su da addu'o'i da kuma yin sadaka.
Ita ma babbar kungiyar ɗariƙar Tijjaniya, Jam'iyyatu Ansaruddin Tijjaniya, ta buƙaci duk iyayenta su zauna a gida su yi addu'a bayan ɗage taron maulidin Shehu Ibrahim Inyas. Sakataren kungiyar na Najeriya Alkasin Yahaya Yawuri ya fitar da sanarwar bayan taron gaggawa na kungiyar a Abuja.
Umarnin Khalifa Maulana Mashek Ahmad Tijjani Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu da shawaran Sheikh Sharif Ibrahim Saleh radiyallahu ta'ala anhu al'akari da wannan kalubale na annoba na cutan coronavirus da ya addabi duniya. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta bida, muna sanar da janye maulidin Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu na garin Sokoto wanda aka shirya a ranar Asabar. Kowa ya zauna a gidan shi yayi addu'a kamar yadda addini ya tanada.
Akalla dai an kafe takardun sakonni a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ke shawartar mutane su ankarar da jami'an lafiya da zarar sun game alamun corona. Nasiru Adamu Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.